بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar litinin ce da ta daidai da 10 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1435 wacce ta daidai da 7 ga watan July shekara ta 2014 wannan shine kasad na 127 daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda babban malamin mu al-Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani yayi wa take da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi Allah ya yafe mushi zunuban shi da kusakuran shi idan yan uwa basu manta ba ajiya mun kwana a aya ta 254 fadin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun Allah yace ya ku wadanda kuka yi imani ku diba ku ciyar daga abinda muka azurta ku da shi na dukiya kin gabanin wata rana ta zo ranar da babu siye da siyarwa a cikin ta kuma babu ƴan uwantaka ba soyayya da za ta yi tasiri a cikin ta sannan babu ceto da kafirai suke kudircewa game da waɗannan alloli nasu Allah ya ce lallai dai kafirai su ne azzalumai wannan aya jama'a kamar yadda muka karanta ta a jiya kun ji cewa wannan aya kira take zuwa ga mu'mine gaba daya waɗanda suka yi imani da Allah da su dai ba daga cikin dukiyarsu su kwato dauka daga dukiyar da Allah madaukakin sarki ya azurta su da ita tun kafin wani yini ya zo ita ce ranar alkiyama tun kafin mutuwa ta zo ranar da ya zamto babu ciniki a cikin wannan rana babu wani kasuwanci da zai kullu tsakanin wasu kamar yadda babu wata dangantaka da za ta yi amfani a wannan rana tsakanin wane da wane wane ya ce ni dan gidan wane ne ko wato wane shine mahaifina ko wani abu makamancin wannan babu wata dangantaka da za ta yi tasiri da za ta yi amfani a wannan rana dan hasalima uba guje wa dan shi zai da zai gujewa uban shi uwa za ta gujewa dan da take shayarwa kamar yadda Allah ya bada labari a wasu ayoyi da dama a cikin Qur'ani ajiya a daidai wannan gaba jama'a akwai aya da muka karanta cikin suratu Dukhan ne haka ko cikin suratu Zukhruf mun karanta ayar da kuskure ba daidai bane fadin Allah da yace al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqina je sai nace illa al-muttaquna ko eh wannan shine gyaran insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a kuma babu ceto a wannan rana ma'ana ceto irin na kafirai ba ceto tabbataccen ceto ba kamar yadda zamu zo mu tattauna matsaloli game da shi a ayar da zamu karanta a yau insha Allah Allah madaukakin sarki ya mana gudunmawa a yau zamu tashi aya ta 255 fadin Allah madaukakin sarki da yace Allahu la ilaha illahu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
الله مدوكاكين سركي يجي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله shi Allah madaukakin sarki la ilaha illa huwa babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi ba wanda ya cancanci a bauta mashi sai shi kadai Allah wannan kalma ta la ilaha illa huwa ita ce kalmar da aka fi sani da kalimatu tauhid kalmar da ita ce take tsare jinin musulmi daga azubar take tsare wato dukiyar shi daga adiba ita ce kalmar da take shigowa da shi cikin da'ira ta musulunci annabi ya fadi a cikin hadisi sahihi da al-imam muslim ya ruwaito annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu a wata riwaya hatta yaqulu la ilaha illa allah annabi yace lalle an umurce ni da na yaki mutane har sai sun sheda ko har sai sun furta la ilaha illa allah wannan kalma jama'a ita ce kalimatu tauhidi dan haka Allah madaukakin sarki yace lallai shi Allah la ilaha illa huwa babu wani abin bauta a bisa cancanta sai shi Allah din malamai suka ce wannan kalma tana dauke da manyan bangarori guda biyu bangaren farko shine korewa bangare na biyu shine tabbatarwa dole ne ka kore allantaka da ilahantaka ga duk wani wanda yake ba Allah ba sannan dole ne ka tabbatar da allantaka da bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai ba shi da abokin tarayya dan haka a sa'ad da kace la ilaha to a cikin zuciyarka a cikin kudirin ranka kana kore duk wani bauta da ake wa wani wanda ba Allah ba wannan wanin mala'ika ne ko aljani ne ko annabi ne ko ko dan adam ne dutse ne ko bishiya ce ko gunki da aka sassaka rana ce ko wata kana kore bauta ga wannan ne sannan sa'ad da kace illa Allah kana tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai ba shi da abokin tarayya malamai suka ce wannan kalma in ka hada ta gaba dayanta jumlar la ilaha illa allah to zaka ga tana tabbatar da tauhidi ga Allah madaukakin sarki at tauhidu bi kulli anwa'ihi tun daga kan tauhidul ilahiyya da tauhidur rububiyya da tauhidul asma'i was sifat to sa'annan a dayan gefan tana ture tana rusa duk wani nau'i na shirka wanda aka kirkira aka danganta ga Allah madaukakin sarki dan haka wannan kalma tana tabbatar da tauhidi kalimatu tauhidi ce kamar yadda a dayan gefan tana rusa shirka da dukkan dangoginta Allahu la ilaha illa huwa lallai shi Allah babu wani abokin tarayya babu wani Allah babu wani ubangiji da ya cancanta a bauta wa in ba shi ba Al-Hayyul Qayyum Allah shine Al-Hayyu rayayyen sarki mai rayuwar da mutuwa ba ta iya riskarta Allah shine rayayye wanda baya bacci kamar yadda aya za ta bayyana duk wani mai rai zai mutu aljanu za su mutu ɗan adam za su mutu duk wata dabba duk wata halitta da ka sani wacce Allah madaukakin sarki yayi tana da rai inma rayuwarta tana karewa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake da rai amma rayuwa wacce take ba ta karewa haka Allah ya ce wa tawakkal alal hayyil ladhi la yamutu Allah ya ce kuma ka dogara ga rayayyen nan wanda baya mutuwa wane ne wannan jama'a shine Allah madaukakin sarki dan haka Allah madaukakin sarki shine al hayyu Al-Hayyu daya ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki wanda sifa daga cikin wannan suna ita ce Al-Hayatu dan haka sifa ta Al-Hayatu sifa ta rayuwa tabbatacciya ce ga Allah madaukakin sarki wato ba tare da an kamanta rayuwar shi da ta halittun shi ba dan kana da rai wata ran zaka wayi gari baka da shi ka mutu to amma Allah madaukakin sarki kamar yadda ba a taba lokacin da ba Allah ba to ba za a yi lokacin da ba shi ba ina fata mun fahimta Al-Hayyu Allah shine rayayye Al-Qayyum kuma Allah shine tsayayye wanda ya tsayu da kanshi kuma ya tsayu da kula da al'amuran halittun shi da bayin shi ai al-qa'imu ala kulli shay'in dan haka waɗannan sifofi guda biyu kamar yadda wato hadisi suka bayyana da wasu malamai suka yi bayani suka ce waɗannan sune asma'ullahil a'zam ma'ana sune sunayen Allah waɗanda suke mafi girma zamu zo mu tattauna wannan insha Allah bayan mun karkare karatun wannan aya الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله شيني واتو الله مدوكا كنسركي باب وانا أبن بوتا أبسا چنچنتا دقسكيا إمبا شيبا شيني رايي واندي كس أيي ياس أيود كنشي كمس أيي غمد قلادا واتو أسلن على أمرن باي لا تأخذه سينة ولا نوم جنجئي بي كام الله Allah baya gengedi wala naumun balle yayi bacci Allah baya gengedi malamai suka ce as-sinatu as-sinatu shine awwalun naumi farkon bacci shine as-sinatu me ake nufi da as-sina suka ce shine ai an-nu'as Allah baya gengedi Allah kuma baya bacci waɗannan sifofi guda biyu sinatun gengedi da kuma bacci sifofi ne waɗanda suke na naƙasa sifofi ne na tawaya dan duk wanda yake bacci me ke biyowa baya ma'ana me ke faruwa kafin bacci ya biyo baya jama'a kaga gajiya ce to Allah baya gajiya balle ya gengedi balle bacci ya biyo baya ina fata jama'a mun fahimta Allah yace wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughubin Allah yace ba mu gaji ba ina fata mun fahimta gajiya bata shafe mu ba balle gengedi ya kama mu balle mu bacci Allah baya bacci yanzu kaga rashin bacci a haƙin Allah madaukakin sarki sifatu kamalin ne ma'ana sifa ce ta cikar Allah amma kaga bin nisbati li khalqihi to wannan sifatu nuqsanin ma'ana sifa ce ta naƙasa kace ai kai ko bacci ma ba ka yi sai mu ce ka je ka binciki likitanka ko kuwa jama'a to amma Allah madaukakin sarki baya bacci ka kora bacci da gengedi da dukkan wata gafala da mantuwa ga Allah to wannan sifa ce wato asalin ta kamala sifa ce ta cika ga haƙin Allah madaukakin sarki da haka yanzu kaga a farkon wannan ayar kamar yadda duk zamu zo mu ƙara bayani akai a baya Allah ya tabbatar wa kanshi sifa ta al-hayatu inda ya kira kanshi da al-hayyu da sifa ta qayyumiyya inda ya kira kanshi da al-qayyum yanzu kaga waɗannan sifofi ne waɗanda Allah ya tabbatar wa kanshi a matsayinka na bawa a matsayinka na musulmi tabbatar wa Allah abinda ya tabbatar wa kanshi dan haka Allah ya ce shi al-hayyu ne kira Allah da al-hayyu ya ce al-qayyum ne kira shi da al-qayyum kamar yadda a gabar da Allah ya ce la ta'khudhuhu sinatun gengedi bai kama Allah Allah baya barci to ka tabbatar da ka kore waɗannan sifofi daga Allah madaukakin sarki yadda ya kore wa kanshi waɗancan ana kiran su da sifatul isbat waɗannan kuma ana kiran su da sifatu tanzih dole ka tsarkake Allah daga waɗannan ka tabbatar mushi waɗancan ina fata an fahimta Allah yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma fis samawati duk abinda ke cikin sammai bakwai wa ma fil ard da abinda ke cikin ƙasai lahu to duka mallakar Allah ne Allah shine ke mulkin su dukkan su kayan shi ne abeban shi ne nashi ne ai milkan wa khalqan yadda shi ya halitta su to kuma mallakar shi ne ba mallakar wani bane Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi waye isa yayi ceto a wurin Allah a ranar alqiyama in ba da iznin Allah ba ma'ana ba wanda ya isa ya ceci wani a ranar alqiyama in ba da iznin Allah ba kuma in ba tare da yardar Allah ga wanda za a ceta ba dan haka ba wanda ya isa yayi ceto a ranar lahira sai wanda Allah yayi wa izini Allah ya ce wana wani tashi na baka iznin ceto sannan wane da su wane to na yarda da su kai ka cece su to ba wanda ya isa yayi ceto in ba a bisa wannan ka'idar ba ina fata mun fahimta haka Allah ya ce wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai wanda Allah yayi wa izini kuma sai wanda Allah ya yarda a cece shi ina fata mun fahimta yanzu kaga kamar yadda zamu bayyana wannan ayar tana ƙara tabbatar da mas'alar ceto dan haka akwai ceto a ranar alkiyama amma ceto tabbatacce kamar yadda waccan aya ta baya take tabbatar da kore ceto wanda yake korarre dan haka ceto iri biyu ne akwai ceto almanfi sannan akwai ceto almufbat akwai tabbatacce akwai kuma wanda yake korarre ina fata an fahimta Allah yace ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum kuma Allah yana sane da abinda ke gaba da bayi ma'ana abinda ke gaban su abinda ke gaban su na abinda zai biyo bayan mutuwa zaman kabari da wato abinda ke biyo biyowa baya na tashin alqiyama wa ma khalfahum kuma Allah yana sane da abinda ke wato asalin bayan su wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan gabar Allah yana sane da abinda ke gaban su ma'ana nan gaba in sun mutu yaya halin da za su samu kansu a cikin kabari in sun mutu sun kwanta a kabari an tashi kiyama wani hali za su samu kansu a ranar alqiyama kaga ma baina aidihim din kenan me yake gaba gare su to sannan wa ma khalfahum shine me suka baro baya ma'ana akan wasu ayyuka suka baro baya a duniya ma'ana a duniya akan wasu ayyuka suke sannan bayan sun mutu akan wani irin sakamako Allah zai tashe su a ranar alqiyama wasu malamai suka ce wannan ita ce fassarar wasu suka ce abinda ake nufi da ma baina aidihim shine abinda ke wato gaba gare su a nan duniya da abinda suka wuce na shekarun su a baya ma'ana a duniya shekarun da kayo a baya kaga abinda ya riga ya gabata kenan shine ma baina aidihim me ka gabatar to kuma me zaka ci gaba da aikatawa nan gaba har lokacin mutuwarka shine wa ma khalfahu haka wasu malamai suka fassara wannan wasu kuma suka fassara ma baina aidihim wa ma khalfahum abinda ke gabanka kana tafe Allah yana sane da me zaka tarar a gabanka dan haka ka fito gida zaka kasuwa me zaka tarar a gabanka asara zaka tarar Allah ya sani ya'lamu ma baina aidihim zaka tarar da wata fitina ce wata jarabawa ce za ta faru me zaka tarar a gabanka rikici zaka tarar ana yi ko hadari zaka tarar ko me zaka tarar malamai suka ce wannan shine ma'anar ma baina aidihim sannan me ka baro a bayanka shine wa ma khalfahum dukkan waɗannan fassarori jama'a malaman farko sun yi su kuma abinda yafi dacewa shine ka dauki wannan gaba ta ayar ka fassara ta da dukkan waɗannan fassarori musamman tunda ba sa cin karo da junan su yanzu idan ka fito gida zaka kasuwa Allah ya san abinda ka baro baya ko bai sani ba to abinda kake tinkara ya sani ko bai sani ba to abinda ka aikata a duniya da wanda zaka tarar a lahira ya sani ko bai sani ba kaga ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ina fata jama'a mun fahimta dan haka duk abinda ka aikata duk abinda kake a ciki na rayuwa da abinda ke biyo bayan mutuwa da kwanciyar kabari da tashin alqiyama to Allah yana sane da wannan halin da kake a ciki ina fata mun fahimta وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه dan haka duk abin da kuke a ciki duk wata harka da ka shiga duk wani sha'ani da kake a ciki duk inda kaje ka kulla kanka ko kai tafiya daga garin ku zuwa wani wuri to Allah madaukakin sarki yana sane da wannan halin da kake ciki abinda ka baro baya da abinda kake fuskanta nan gaba ya alamu ma baina aidihim Allah yana sane da duk abinda ke gaba gare su wa ma khalfahum da abinda ke bayan su ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء باب wanda ya isa yayi ihaba ya kewaye game da sanin Allah madaukakin sarki gaba daya game da ilimin Allah game da haqa'iq na sifofin Allah ba wanda ya isa yayi ihaba ya san su keke da keke illa bima sha'a sai dai fa Allah abinda ya so ya sanar da cikin bayin shi ma'ana babu wanda ya isa ya san ilimin Allah gaba daya waye isa ya san ilimin Allah ma'ana ilimin Allah gaba daya duk abinda Allah ya sanar da annabawa da manzanni da duk wani wanda ya ilimi da ka sani to in an gwada da ilimin Allah bai wuce wato asalin dugon ruwa a cikin teku ba in an gwada da ilimin Allah ku tuna da wancan hadisi jama'a hadisin annabi Khadir annabi Khadir da shi da annabi Musa bayan waɗannan abubuwa sun faru tsakanin su sai wato annabi Khadir a kamar yadda hadisin yana nan a Bukhari yace wannan ilimi da Allah ya sanar da ni da ilimin da ya sanar da kai kai Musa bani Isra'ila in an hada an gwada da ilimin Allah to bai wuce kamar yadda wancan tsuntsun ya sauka a bakin teku ya dan tsotsi ruwan tekun ba mana dan abin da ya tsotsa shine kamar ilimin da ya sanar da ni da wanda ya sanar da kai tekun fa shine kamar ilimin Allah ina fata jama'a mun fahimta kaga kenan babu wanda ya isa ya kewaye ilimin Allah gaba daya yace ya san Allah gaba daya da sunayen shi gaba daya da sifofin shi gaba daya babu wanda ya isa ya san sunayen Allah gaba daya sai shi Allah madaukakin sarki din hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san sunayen Allah gaba daya ba dan Allah madaukakin sarki bai bayyana wa bayin shi sunayen shi gaba daya ba ka karanta wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake addu'a yake cewa allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika sai yace mi aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka kenan akwai cikin sunayen Allah akwai wadanda Allah yake bantu da sanin su shi kadai ya san su ba wanda ya san su in ba shi ba ina fata jama'a mun fahimta to haka nan jama'a game da abin da ya shafi ilimin Allah Allah madaukakin sarki babu wanda yake tarayya da shi a cikin ilimin shi innama Allah yakan sanar da annabawa abinda ya nufa ya sanar da su dan haka Allah yace wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a babu wanda ya isa ya kewaye ilimin Allah gaba daya ya san Allah gaba daya da sunayen shi da sifofin shi keke da keke sai dai abinda Allah ya nufi Allah wato abinda Allah ya nufi ya sanar da shi ay la ya'lamuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a huwa an yu'limahum babu wanda ya isa ya san wato dukkan ilimin Allah gaba daya sai dai abinda Allah ya nufi zai sanar da wani cikin bayin shi Allah ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah madaukakin sarki ya mamaye sammai gaba daya guda bakwai haka ya mamaye kassai gaba daya malamai sun yi sabani game da fassara me ake nufi da kursi wasu suka ce abinda ake nufi da kursi shine ilimin Allah haka aka samu fassara daga sahabi Abdullahi dan Abbas sai dai malamai suka ce wannan fassara bata inganta ba bata tabbata ba wasu malamai suka ce abinda ake nufi da al-kursi shine al-arshin Allah wannan fassara ita ma bata tabbata ba jama'a dan haka in ka ji wani yayi to kure ce abin da yake daidai jama'a game da abin da ya shafi fassarar kursiyin Allah asali karaga ce da Allah madaukakin sarki ya halitta wa kanshi ba dan yana da bukatar ta ba jama'a sai dan isa da mulkin Allah madaukakin sarki kuma hadisi ya tabbata kamar yadda al-Imam Ibn Abi Asim ya fitar da hadisin a cikin kitabu sunna da Imam Ahmad a cikin kitabu sunna afwan Abdullah ibn al-Imam Ahmad Abdullah dan gidan Imam Ahmad ya fitar da hadisin a cikin kitabu sunna Ibn Jarir ya ruwaita hadisin a cikin wato tafsirin shi daga Ibn Abbas yace abinda ake nufi da kursi shine mawdi'ul qadamai shine daidai inda Allah madaukakin sarki yake aje digadigan shi to zakai tambaya kace Allah yana da diddige sai mu ce kwarai da gaske saboda hadisi ingantattu a Bukhari da Muslim sun tabbatar da wannan wanda ka'ida ta ahlus sunna wal jamaa waɗanda suke bin tafarkin malaman salaf shine gudanar da waɗannan nassoshi na sifat a bisa zahirin su ijra'uha ala zahiriha ina fata jama'a mun fahimta dan haka wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda kursiyin Allah fadin shi girman shi ya yalwaci sammai bakwai da ƙasa gaba daya kamar yadda annabi ya fadi a ragowin wancan hadisi annabi yake cewa idan an kwatanta kursiyin Allah madaukakin sarki da al'arshin Allah kamar a debi a dauki zobe ne a jifa da shi cikin kungurmin daji zobe jama'a a jifa da shi cikin kungurmin daji adadin wuri nawa space nawa ne wannan zoban zai occupy mana zai cinye kaga dan kadan ne ko to haka girman kursiyi yake in an kwatanta da al'arshin Allah mana al'arshi ta ninninka kursiyi ninkin baninkin to ita kanta kursiyin ta mamaye sammai bakwai gaba ɗaya da ƙasa to yanzu kuma wake maganan ma al'arshi ina fata mun fahimta shi yasa yazo a cikin wannan hadisi Abdullahi dan Abbas yace abinda ake nufi da al-kursi shine mawdi'ul qadamai sai yace wal arshu la yaqdiru qadrahu illa Allah al-arshi ko babu wanda ya san girman shi sai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard kursiyin Allah girman shi ya mamaye sammai bakwai gaba daya da ƙasa wala ya'uduhu hifzuhuma sannan hifzuhuma kula da su ma'ana kula da sammai kula da ƙasa da halittun dake cikin su la ya'uduhu baya nauyatar Allah baya gajiyar da Allah ay la yuskiluhu wala yut'ibuhu ma'ana kula da sammai bakwai da ƙasai bai gajiyar da Allah ina fata jama'a mun fahimta yanzu kaga in aka ce wani kula da gidanka zaka ji kana ta kuka kai hidimar gida ta ishe ka ƴaƴa sun ma yawa ga mata ga dawainiyar iyaye da ƴan uwa me yasa saboda kai dan adam ne saboda kai halitta ne amma shi Allah madaukakin sarki da yake mahalicci ne la ya'uduhu ay la yusqiluhu baya nauyatar shi wala yut'ibuhu baya gajiyar da shi hifzus samawati wal ard kula da sammai bakwai da ƙasa wannan baya gajiyar da Allah wama bainahuma sa'annan abinda ke tsakankanin su kula da su baya gajiyar da Allah bal zalika sahlun alayhi wa yasirul ladai wannan abu ne mai sauki a wurin Allah kuma abu ne wanda yake wato asalin ba mai wato wahala ba wa huwa raqibu ala jami'il ashiya Allah shine mai kula ga wato ga dukkan komi Allah shi yake kula da komi kula da komi baya gajiyar da Allah daga ƙarshe Allah ya ce wa huwal aliyyu Allah shine al-aliyyu madaukaki sama da kowa al-azimu Allah shine mai girma girman shi yafi na kowa wannan aya jama'a kamar yadda kuka ji ita ce ake kira da ayatul kursi wannan aya jama'a tana da girman daraja a tsakankanin ayoyin al-Qur'ani a musulunci tana da falala tana da darajoji malamai suka ce daga cikin faba'iluha darajoji na ayatul kursi suka ce kaga dai wannan aya ita ce ake kira da ayatul kursi sayyidatu ayil qur'an ita ce shugaban ayoyin al-Qur'ani yadda ka san a tsakankanin surori babu surar da ta kai suratul fatiha daraja da girma to haka a tsakankanin ayoyin alqur'ani babu sura babu ayar da ta kai ayatul kursi malamai suka ce wala hasha'anul azim wannan aya tana da sha'ani mai girma wa qad sahha alhadithu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi annaha afdalu ayatin fi kitabillahi ta'ala cewa ita ce aya mafi falala a cikin alqur'ani littafin Allah kama kanatil fatihatu afdali suwaril qur'an kamar yadda suratul fatiha take ita ce sura mafi falala a cikin alqur'ani malamai suka ce famimma warada fi fadliha daga cikin hadisan da suka zo game da falalar ayatul kursi rawa muslimun fi sahihihi an ubay ibn ka'ab radhiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam malamai suka ce al-imamu muslim ya ruwaita hadisi a cikin littafin shi sahihu muslim daga sahabi ubay dan ka'ab Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda wannan sahabi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya abul munzir ya kai baban munzir alkunyar ubayyu dan ka'abin kenan abul munzir annabi yace ya abul munzir ya kai baban munzir atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'azam ko ka san cikin ayoyin Allah wadanda ke tare da kai ka haddace su ko ka san wacce tafi girma darajar ta tafi girma qultu sayni ubayyu nace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon Allah su suke da ilimi cikakke fa qala sai wato annabi yace da shi ya abul munzir atadri ayya ayatin min kitabillahi ma ka ma'aka a'azam yim annabi ya kara maimaita mishi wannan tambaya ina fata an fahimta fa qala sai ubayyu yace ayatul kursi ai ayatul kursi ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ubay yace fa daraba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala sadrihi biyadihi annabi sai ya sa hannun shi yadda kikirjin ubay dan ka'ab fa qala sai yace liyahnikal ilmu ya abul munziri ilimi ya kasance tare da kai ya kai baban munzir ma'ana addu'a annabi ya mishi annabi ya tambaye shi wace aya yace bai sani ba Allah da manzo suka fi sani annabi ya kara maimaita mishi ubay dan ka'abin sai yace ita ce ayatul kursi yanzu kaga wannan yana kara bayyana ashe sahabbai suna fahimtar ayoyin alqur'ani ina fata an fahimta dan gashi ubay ya bayyana ayar da tafi falala tafi girma sakamakon tambayar da annabi ya mishi annabi sai yayi mishi tahani'a yace da shi liyahnikal ilmu ya abul munziri ay liyakuni al-ilmu hani'an laka ya abul munziri ma'ana ilmi ya kasance ya saukaka gare ka ya kai baban munzir yanzu kun ga wannan hadisi jama'a yana tabbatar da falalar ayatul kursi akan dukkan ayoyin alqur'ani da haka ayatul kursi ita ce mafi girma daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma tafi dukkan wata aya tafi ayatul daini dake cikin suratul baqara ba wai tsawo ba a falala da darajoji da sunaye da siffofin Allah da ayoyi ke dauke da shi to babu irin ayatul kursi game da tsari da bada kariya da izinin Allah babu irin ayatul kursi ina fata jama'a mun fahimta zamu zo mu karanta nan gaba kadan insha Allah wannan hadisi ka je ka duba shi a cikin sahihu muslim a lambar hadisi na 810 da sunan na abi daud a lambar hadisi na 1460 da musnad al-imam ahmad a lambar hadisi na 21278 da haka jama'a kun ji hadisin farko wanda ke bayyana falalar ayatul kursi to sa'annan malamai suka ce wa fil bukhari an abi hurairata qala wakkalani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi hifzi zakati ramadan a cikin bukhari jama'a kamar yadda wato za ku zo ku ji asali bukhari ya ambaci wannan hadisi ne mu'allaqan bi sighatil jazmi zamu zo duk zamu bayani Bukhari ya ambaci wannan hadisi a cikin Sahihul Bukhari daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Abu Hurairah yake bada labari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wakiltani ya shugabantar da ni da tattaro ko kuma wato asalin tara zakatu ramadan ma'ana zakatul fitri zarkakunu ina fata an fahimta ma'ana zakaffid da kai ko annabi ya dora ni na tattaro ko kuma an wakilta ni na zamani ne storekeeper ma'ana mai tara duk abin da aka samu to ni za a bani tara Abu Hurairah yace duk sa'ad da nazo da na bude dakin inda ake ajiyar waɗannan kayan yace sai na tarar an ɗebi kayan ba tare da an balle kwadan dake jikin kofar ba yace nay akai haka na ɗaya na biyu yace na uku sai nace yau sai na ga mai ɗibar wannan kayan Abu Hurairah yazo cikin dare sai ya labe yana labe yace sai ya ga wata halitta ta taho kamar giwa kamar za ta tafi da ɗakin gaba daya yace tana zuwa dab da kofar sai ta rikida sai ta zama wani dattijo yace yana zuwa jikin kofar yana jingina kai sai ya bace yace ina tsaye ina jira yace ina tsaye sai gashi ya fito da kaya da buhunan abinci a hannun shi Abu Hurairah yace sai na fito sai na rike shi nace na kama ka sai mun tafi gurin annabi yanzu kaga Abu Hurairah ya gane fa ba mutum bane jama'a kun gane da kyau kuwa ya gane ba mutum bane amma da yake sahabbai suna da karfin hali jama'a sahabbai ba ragage bane suna da juriya ina fata mun fahimta ka dauka in kai ne yadda kaga ta taho din nan eh koko yadda kaga wannan halitta ta taho kai ka san ba mutum bane wata kila sai dai a kawo ambulance daga inda kake boye a dauke ka sai asibiti koko jama'a ko kuma da ka fito to shikenan sai dai ka wurgar da yan bindigan ka ta masu gadi takalman ka ma sai dai a biyo ka da su daga baya albashin ka ba za ka ƙara karba ba dan ba za ka dawo gurin gadi ba ko kuwa jama'a Abu Hurairah daure jama'a yaje tari wannan wato asalin dattijo sai wannan dattijo ya mishi kukan yunwa ai kaza ga iyali ga ƴaƴa ga matsalolin rayuwa Abu Hurairah yace to sai naga dama abincin dan suwa aka tara yace sai na kyale shi ta yi wani fakirin aljani ne ko miskini talauci ya kama shi yazo ya diba ina fata an fahimta yace sai na je mana muna haduwa da annabi annabi sai yace da ni ya kuka kare da mutumin nan naka na jiya sallallahu alaihi wasallama mana har Allah ya sanar da manzon Allah Abu Hurairah yace yayi kukan iyali da talauci da rashi sai na kyale shi annabi yace sai ya dawo Abu Hurairah yace tunda annabi yace zai dawo sai na tabbata sai ya dawo din yace na kuma dawowa na labe haka tai muka fata faru tsakanin mu har karo na uku yace da haka ta faru a karo na uku yace ina kama shi sai na ce to yau dai sai mun tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana sai wannan aljani yace wa Abu Hurairah ya sake ni ma'ana faqultu ya rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha to kaji inda asali inda nake so na kai kenan wannan aljani sai yace da Abu Hurairah sakarni zan karantar da kai wasu kalmomi waɗanda Allah zai amfanar da kai su waɗannan kalmomin yace fa kallaitu sabilahu sai nace to zan rabu da shi zan kyale shi bazan kawo shi ba kala sai shi wato aljanin nan yace wato sai Abu Hurairah yace mahiya wasu kalmomi ne qultu mana sai aljanin yace da Abu Hurairah wato kala li ai cewa yayi da ni idza awaita ila firashika idan ka taho zuwa ga makwancinka mana idan ka tafi zaka kwanta da daddare ko da rana ko ma da yaushe ne jama'a dan annabi cewa idza awaita ila firashika ina fata an fahimta dan wasu sun ce wai sai baccin dare a habbacin rana jama'a dan haka in ka tafi zaka kwanta ka kai zuwa ga shimfidarka annabi wato sai shi wannan aljani yace faqra ayatul kursi ka karanta wannan aya ayatul kursi min awwaliha hatta takhtima ka karanta ta tun daga farko har sai ka kai karshe wa qala li Abu Hurairah yana ba annabi labari sai yace da ni ma'ana aljanin yace da shi wato lan yazala alayka min Allah hafizun, idan ka karanta ta ita ayatul kursi to ba za ka gushe ba, akwai wani mai tsaro daga wurin Allah madaukakin sarki wanda zai tsare ka ya baka kariya da ikon Allah. Wala yaqrabuka shaytanun, sannan babu wani shaydan da zai kusance ka hatta tusbiha, har ka wayi gari. Mai riwaya yace to fa kakkai tsammanin cewa Abu Huraira cin hanci aka bashi, yace a wa kanu ahrasa shay'in ala alkhairi, sahabbai suna da matukar kwadayin alkhairi, musamman alkhairi na ilimi. Ina fata mun fahimta. Dan haka Abu Huraira da ya ba annabi wannan labari, annabi sai yace da shi amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhubun, yace ko da yake dai gaskiya ya fada maka, abin da ya fadi gaskiya ne. Ayatul Kursi to tana wato kariya da izinin Allah daga shaydanu, kuma babu abin da zai faru da kai, Allah zai baka kariya. Wannan magana da ya fadi gaskiya ce, amma fa shi makaryaci ne. Ina fata an fahimta. Annabi ya ce da shi ta'lamu man tukhatibu mundu thalatha layalin, ya Abu Huraira, Abu Huraira ka san wanda kake magana da shi ko tun waɗannan kwanaki uku da suka gabata? Qala la, Abu Huraira sai ya ce a'a. Qala sai Annabi ya ce zaka shaytanun, ai wannan shaytani ne. Ma'ana kaga Abu Huraira ya hadu da shaydan kenan, sun yi gogormaya. Ina fata jama'a mun fahimta. Wannan hadisin jama'a yana bayyana mana falalar ayatul kursi. Ina fata mun fahimta. Dan haka abinda hadisin yake karantar da mu, ayatul kursi tana da falala, kuma ayatul kursi matukar musulmi na karanta ta, to Allah madaukakin sarki zai bashi kariya daga shaydanun mutane da aljanu, kuma Allah ba zai bari wani abu ya faru da shi ba da ikon Allah. Allah madaukakin sarki ya ce muke mu. Kamar yadda muka ce jama'a, wannan hadisi kamar yadda kaji al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi mu'allaqan bi sighatil jazmi. Kaji jama'a, hadisin Bukhari ya fitar da shi mu'allaqan. Me ake nufi da mu'allaqan jama'a? Na'am, ratayayye mu'allaqan. Na'am, mu'allaqan hadisin da Bukhari bai ambaci malaman shi ba. Ma'ana ya share malamin shi ko malamin malamin shi? Akwai kusuri a cikin ta'arifin hadisi mu'allaqan. Na'am, na'am, shine mu'allaqan. Ko da rawi guda ko biyu ko da yawa aka share, duk ana kiran shi da mu'allaqan. Ma hudhifa isnaduhu, ta yi gaba ɗaya ba ma shi da isnadi kenan. Na'am, eh,
amma Bukhari ya cire malamin malamin shi ko malamin malamin shi sai ya kawo
ya zama munqati'un kenan. Munqati'un ma'ana Bukhari ya cire malamin malamin shi, ma'ana ba malamin shi ya cire ba kenan. Kaga sakabu din faduwa ta faru a tsakiyar isnadi, ma'ana hasala sakabu asna al-isnadi ko asna as-sanadi. Wannan shi ake kira da al-munqati'u. Mu'allaqan me ake kira da, me ake nufi da hadisi mu'allaq jama'a a takaice? A takaice jama'a, abinda ake nufi da hadisi mu'allaqan huwa ma hudhifa awwalu sanadihi rawin fa akthara, hadisin da aka share daga farkon isnadi mutum guda ko sama da mutum guda. Dan haka kaga daga farkon isnadi ta bangaren mai littafi, kace Bukhari, kace Muslim, kace Tirmidhi, kace waɗannan malaman da ke ruwayar hadisi a littafan su, sai kaji irin wannan malamin kai tsaye sai ya ambaci wani hadisi ya cire malamin shi ko ya cire malamin malamin shi tare da malamin shi, to irin wannan hadisin ana kiran shi da mu'allaqan. Ina fata mun fahimta. Dan haka mutum guda aka cire ko mutum biyu ko mutum uku, amma dai faduwar ta zama daga farkon isnadi ba ta bangaren sahabi ba, irin wannan hadisin shi ake kira da mu'allaqan. wata mas'ala da aka ce akhrajahu al-bukhari mu'allakan bi sighati al-jazmi, me ake nufi da wannan jumlar jama'a? Da gangan nake kawo waɗannan, babu ɗaliban ilimi ne jama'a, ina ɗaliban ilimi? Me ake nufi bi sighati al-jazmi? Bi sighati al-jazmi jama'a, sai dai tsiro hula gaban goshi ko sanya shaddoji jama'a ko taje gemu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Abinda ake nufi jama'a, al-akhrajahu al-bukhari mu'allaqan bi sighati al-jazmi, bukhari ya ambaci wannan hadisi a cikin littafin shi sahihul bukhari ta hanyar share farkon isnadin mutum guda ko sama da mutum guda, amma bi sighati al-jazmi, da danganta maganar kai tsaye ga wanda aka ce ya fade ta. Ma'anar sighati al-jazmi shine kai tsaye a danganta magana a ce wane ya ce, ko a ce qala fulanun, ko a ce rawa fulanun, tare da share isnadin. Malamai suka ce siyar iri biyu ne, akwai sighatul jazmi, akwai sighatul tamrid. Sighatul jazmi anan jama'a ba fa a larabci ba, ba a nahau ba, balle kace aljazmu bi ma'ana as-sukun, ba wannan ake nufi ba jama'a. Nan istilahin malaman hadisi in suka ce wannan hadisin an ambace shi bi sighatul jazmi, ma'ana an danganta maganar kai tsaye ga wanda ya fade ta, aka sun wannan sigar ita ce sigatu tamrid, shine a ce kila ko hukiya ko ruwiya ko kuma wata kalma makamantar wannan. Ina fata mun fahimta, wannan shine abinda suke nufi. Dan haka Bukhari a cikin sahihul Bukhari, hadisan da ke cikin sahihul Bukhari jama'a iri biyu ne, akwai hadisan da Bukhari ya ambace su da cikakken isnadi tun daga farko har ƙarshe. Waɗannan hadisan su ne sharaɗin Bukhari a cikin sahihul Bukhari, ya kamata mu gane wannan. Nau'i na biyu, akwai hadisan da Bukhari bai ambace su da cikakken isnadi ba, waɗannan su ne ake kira da mu'allaqatul Bukhari. Waɗannan jama'a ba sharaɗin Bukhari ba ne. To su ma waɗannan mu'allaqat ɗin jama'a sun kasu kashi biyu, akwai mu'allaqat waɗanda suke zuwa bi sighatil jazmi, akwai mu'allaqat waɗanda suke zuwa bi sighatit tamridi. Ina fata mun fahimta, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Je ka dauki littafin Ibn Hajarin Takhliqut Ta'liq, di yayi waɗannan bayanan da muqaddima ta Ibn Hajarin da yayi wa Fathul Bari, wato duk zaka ga waɗannan bayanan insha Allah. Ma'ana Bukhari ya rawaito wannan hadisi ba da cikakken isnadi ba mu'allaqan, amma bi sighatil jazmi, a cikin kitabul wikala da kuma wato kitabu badil wato khalqi da kitabu sifati iblis da kuma fadailul qur'an, a dukkan waɗannan guraren a cikin sahihul bukhari. Imamul bukhari ya ambaci wannan hadisi mu'allaqan, amma al-imamun nasa'i da babban malami al-imamul isma'ili da abu nu'aymin al-asbahani da wani babban malami mai suna wato asalin wato waɗannan malaman dukkan su surwayci wannan hadisi da cikakken isnadi, kuma isnadin shi ingantacce ne daga wani tabi'i mai suna Abul Mutawakkil daga sahabi Abu Huraira. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wannan hadisi jama'a a takaice abinda yake so ya bayyana mana falalar ayatul kursi. Dan haka jama'a musulmi, lallai jama'a mu riƙa karanta ayatul kursi akan mu da kuma iyalanmu, musamman gudun abubuwa kada su faru da mu jama'a. Dan akwai abubuwan da baka iya gani, abubuwan da baka gani su suka fi yawa fiye da wanda kake gani. Kaga akwai aljanu suna nan suna yawo, baka iya ganin su. Akwai shedanu na mutane da na aljanu, akwai asiri, akwai sammu, akwai tsafi, akwai tsubbu, to sa'annan akwai kambun baka. Kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda idan kana kula da irin waɗannan tahsinat ɗin, Allah madaukakin sarki zai kiyaye ka daga irin su insha Allah. Ina fata da ma mun fahimta. To sa'annan yana daga cikin hadisan da ke tabbatar da fallar ayatul kursi, malamai suka ce wa an abi umamata radiyallahu anhu anna annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man qara'a ayatul kursi dubra kulli salatin lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa an yamuta. Annabi yace duk wanda ya karanta ayatul kursi a ƙarshen kowace sallah cikin waɗannan salloli guda biyar, to ba abinda zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa. Ma'ana yanzu kana karantawa, in dai kai musulmi ne da imani, abinda zai hana ka shiga aljanna shine kai baka mutu ba. Kaga wannan yana ƙara bayyana mana falalar ayatul kursi. Ina fata jama'a mun fahimta. Dan haka jama'a wannan aya tana da matukar daraja, tana da falala. Wannan ne ta sa jama'a daga cikin fawaid da hukunce-hukunce dake cikin wannan ayar malamai suka ce ishtamalat hadhihi al-ayatul azima, ishtamalat hadhihi al-ayatul azima min asma'ir rabbi wa sifatihi ma lam tashtamil alayhi ayatun ukhra. Wannan ayar ta kunshi wato sunayen Allah madaukakin sarki da siffofin Allah, wato sunaye da siffofin da wata aya bata dauki waɗannan sunaye da siffofin ba. Fana wannan aya tana dauke da sunayen Allah da yawa da siffofin Allah. Wallahu a'lamu, wallahu a'lamu, Allah kadai yake da ilimi. Tayu wannan shine dalilin da tasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wannan ita ce a'zamu ayatin fi kitabillah. Ina fata mun fahimta. Kaga dai malamai suka ce faqad akhbara an nafsihi, kaga dai a farkon ayar Allah ya bada labari game da kanshi, annahul mutawahhidu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa fi asma'ihi wa sifatihi. A farkon wannan ayar Allah ya bayyana cewa lallai shine daya, shine guda game da abin da ya shafi rububiyyar shi, halitta da Allah ya, Allah shi kadai ya halitta, ba wanda ya taya Allah madaukakin sarki ya halitta, shi kadai yayi. Wa uluhiyyatihi, haka bauta da ake wa Allah, Allah ya bayyana shi kadai ake bautawa, shine daya, babu na biyun shi balle na uku. To sa'an nan Allah ya bayyana a cikin wannan farkon aya cewa yana da sunaye, yana da siffofi, kuma dukkan waɗannan sunaye da siffofi na Allah nashi ne, babu wani cikin halittu da yake da irin su sunaye ko kuma waɗanda wato yake da waɗannan siffofi. Ma'ana Allah madaukakin sarki shi kadai ya kadaitu da waɗannan sunaye da siffofi, kamar yadda shi kadai ya kadaitu da rububiyya da uluhiyya. Wa yadullu ala zalika qawluhu fi kalimati tauhid, abinda ke nuni ga waɗannan ma'anoni da muka bayyana, wannan kalma ta tauhidi da Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa, kaga wannan gaba tana tabbatar da rububiyya da uluhiyya da sunaye da siffofin Allah. In ka so ka dunkule a wuri guda sai ka ce tana tabbatar da tauhidi, sannan tana rusa shirka. To sannan yana daga cikin fawaid da darussa dake cikin wannan aya, malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya kirayi kanshi da al-hayyu, rayayye, allazi lahu kamalul haya, wanda yake da rayuwa wacce take cikakkiya kammalalliya. Wa hiya sifatun zatiyya, malamai suka ce wannan sifa ta al-hayyu ko al-haya sifa ce wacce take ta zatin Allah madaukakin sarki. Azaliyatun, Allah bai gushe ba yana tare da wannan sifa, ma'ana tun kafin Allah yana tare da wannan sifa. Ina fata da ma mun fahimta. Ma'ana ba a taba wani lokaci da Allah bai da rayuwa ba. Ita ce sifa azaliya, Allah yana nan da ita tun fil azal, tun kafin Allah yasa an fahimta. Abadiyatun kuma sifa ce wacce za ta wanzu ga Allah har abada, yadda ba ta da farko haka ba ta da karshe, yadda siffofin Allah, zatin Allah yake ba muhudas ba, to haka dukkan siffofin shi ba muhudasat bane, ma'ana ba fararru bane, ba kagaggu bane, babu sa'ad da babu Allah, ma'ana lokaci bai rigayi Allah ba, to kuma ba za a yi lokacin da ba Allah ba. Ina fata mun fahimta. To haka sunayen Allah da siffofin Allah, dan haka Allah da ake kiran shi da al-khaliqu ba sai da yayi halitta bane aka fara kiran shi da al-khaliqu. Tun kafin yayi halitta ana kiran shi da al-khaliqu. Tun kafin Allah ya kirkiri ya kaji ɗan Adam daga ƙasa ana kiran shi al-bari. Haka bayan ya kage su aka ci gaba da kiran shi al-bari. Haka ba za a gushe ba ana kiran shi da al-bari. Ina fata mun fahimta. Ka karanta Tahawiyya, al-Imam Tahawi cewa yayi wato laysa ba'da al-khalqi istafada ism al-khaliqi wala bi ihdath al-bariyyati istafada ism al-bari, ba sai da yayi halitta bane ake kiran shi da al-khaliqu. Ina fata mun fahimta. Dan haka Allah madaukakin sarki yana da sifa ta al-hayatu, dan haka wannan sifa tabbatacciya ce ga Allah madaukakin sarki alal wajhil akmali lahu subhanahu wa ta'ala. To sanin yana daga cikin darussa da zamu koya a cikin wannan aya ayatul kursi. Malamai suka ce fadin Allah da yace al-qayyum, abinda ake nufi da al-qayyum shine allazi qama bi nafsihi, shine wanda ya tsayu da kanshi, Allah bai buƙatar wani abu cikin halittun shi ko daga halittun shi. Dan haka bauta da ku halittu kuke wa Allah, Allah ba dan yana da buƙata bane, ba dan wannan bautar za ta ƙara Allah cikin sunayen shi ko siffofin shi bane, ko ta ƙare shi cikin abin da yake wato arziki ne a gurin shi. Dan haka in ka bauta wa Allah kanka kai ma wannan bauta ba za ta ƙara Allah da komi ba, saboda shine ya tsayu da kanshi. In ka ce ba za ka bauta wa Allah ba, ba kai wa Allah ba kanka kai ma. Ina fata mun fahimta. Dan haka Allah madaukakin sarki shine al-qayyum, wanda ya tsayu da kanshi, bai da wata bukata ta taimako daga wani cikin bayin shi. Shike ciyarwa, shike azartawa, ba a ciyar da shi. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu, shike ciyarwa ba a ciyar da shi. Ina fata mun fahimta. Dan haka malamai suka ce ai al-qayyum allazi qama bi nafsihi wastaghna an jami'i khalqihi ghinan mutlaqan, shine wanda ya tsayu da kanshi, sa'annan ya tsayu wato ya wadatu daga dukkan abin da yake wato hannun halittun shi, ghinan mutlaqan wadata gaba daya, ma'ana Allah bai da wada wato bai da buƙatar wani abu a wurin wani cikin halittun shi. Malamai suka ce wa min kamali qayyumiyyatihi annahu la tablughuhu nu'asun wala nawmun, yana daga cikin cikar tsayuwar Allah da kanshi bacci ko gangadi bai riskar Allah. Fa inna zalika yunafil qayyumiyya, saboda wannan yana kore qayyumiyya ta Allah madaukakin sarki. Malamai suka ce idhin nawmu akhul maut, saboda ai bacci dan uwan mutuwa ne. Ina fata mun fahimta. To kaga ya za a yi a ce Allah madaukakin sarki yana bacci, kaga wannan sifa ce wacce take dole ka kore ta ga Allah madaukakin sarki. Jama'a, ya zo a cikin hadisi da al-Imam Muslim ya ruwaito a cikin Kitabul Iman a lambar hadisi na 189 daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qama fina bi arba'in, annabi ya tsayu da yi mana wa'azi akan wasu kalmomi guda hudu. Daga cikin waɗannan kalmomi annabi ya ce inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama, Allah baya bacci, kaga la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun, Allah baya bacci, wala yanbaghi lahu an yanama, kuma bacci bai dace ga Allah ba. Ina fata jama'a mun fahimta. Kaga wannan yana ƙara tabbatar da qayyumiyya ta Allah madaukakin sarki. Wa fiha isbatu shafa'ati sahiha, a cikin wannan ayar akwai tabbatar da ingantaccen ceto. Wa hiya taqa'u bi idhnihi subhanahu, kuma ceto za ta tabbata, za ta faru da izinin Allah mai tsarki da ɗaukaka. Liman yarda qawluhu wa amaluhu, ga wanda Allah ya yarda da maganar shi kuma ya yarda da aikin shi. Dan haka akwai ceto a ranar alƙiyama. A shekaran jiya mun karanta wancan dogon hadisi na al-Imam al-Bukhari, hadisin da ke tabbatar da ash-shafa'atul uzma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Banda wannan jama'a akwai nau'i na ceto, har nau'i guda 8 ko guda 9. Ka karanta littafin sharhin aqidatu tahawiyya na Ibn Abil Izz al-Hanafi, sai da ya kawo dukkan waɗannan nau'i na ceto, ya tabbatar da su a bisa yadda nassoshi na Al-Qur'ani da Sunna suka tabbatar da su. Ina fata mun fahimta. Dan haka jama'a, wannan yana tabbatar da lallai akwai ceto a ranar Al-Qiyama, ash-shafa'atul musbata. Dan haka annabi zai yi ceto, ash-shafa'atul uzma, annabawa za su yi ceto, salihan bayi, mutanen kirki za su yi ceto, ƴaƴa za su ceci iyayensu da izinin Allah a ranar Al-Qiyama. Ina fata jama'a mun fahimta. Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi, jama'a, annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallam, in aka tashi Al-Qiyama, ƴaƴan da suka rasu basu balaga ba daga cikin ƴaƴan kafirai, annabi yace in an tashi kiyama za a ce da su wato ƴaƴan musulmi afwan ƴaƴan musulmi za a ce da su su tafi aljanna to su kuma iyayen su Allah ya kaddara sun yi munanan ayyuka mana tsautsayi ya fada kansu har an tafi za a yi wuta da su waɗannan ƴaƴa sai su ce Allah to iyayen mu fa sai Allah sai annabi yake cewa sai Allah madaukakin sarki ya ba waɗannan ƴaƴan ceton iyayen su Allah sai ce a dawo da iyayen su kama hannun ƴaƴan su su tafi aljanna gaba daya yanzu kaga wannan tabbatar da nau'i ne na ceto daga cikin nau'in ceton da suka tabbata a sunna ina fata mun fahimta Allah ya ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin da haka jama'a wannan aya ta tabbatar da ceto wacce take wato tabbatacciya wa fiha sannan a cikin wannan aya jama'a akwai isbatu ko kuma wato wa fiha ibtalu shafa'a ash-shirkiyya allati kana ya'taqiduha al-mushrikuuna li alihatihim a cikin wannan aya akwai kore ceto wannan nau'i na ceto da kafirai mushrikai suke kudircewa ga allolinsu cewa ubangijin su wato gumaka kaza ko gunki kaza wato asalin zai cece su ina fata mun fahimta ko cewa wani da wani za su cece su a ranar alkiyama a cikin wannan ayar akwai kore wannan ceton inda Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi idnihi waye isa yayi ceto a wurin Allah ranar kiyama in ba da izinin Allah ba kaga amsa ita ce ba wanda ya isa daga nan zaka gane cewa waɗannan maganganu da ake nakaltowa daga bakin waɗannan da suke riya cewa su shehunnai ne ko waliyai ne daga nan zaka gane ƙairayi ne kawai dirkaniya ce hayaniya ce ba ta da wata madogara daga alqur'ani da sunna cewa wani zai yi ceto ranar kiyama za a aje mishi minbari na haske wayyudu li minbarin min nurin yawmal qiyamati kwai za a aje mishi minbarin haske ranar kiyama sai ya rika ishara da ɗan inashi inashi ɗan dari kunshi su yi gefe waɗanda kuma ba nashi ba shikenan su tsaya a ɗayan gefen wai sai ya kwashe su a aljihun malum malum babbar riga kaji akwai tawai a ranar kiyama wai sai ya shigar da su aljanna kai an cuce ka in ka yadda da irin wannan nau'in na ceton kaji a ranar kiyama ba wanda ya isa ya ceto sai da izinin Allah kuma in Allah ya ce wani tashi kai ceto ba fa shi zai zabi waɗanda zai ceta ba fa jama'a Allah ne zai ce dawana 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 kadai za a ceta wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda dan haka jama'a waɗannan abubuwan da waɗannan suke fadi jama'a shirme ne dirkaniya ne ka tsaya kai aiki da kyau kada ka yarda wani ya yaudare ka cewa ka bi shi kai mishi hidima ba sai kai sallah ba ba sai kai azumi ba ba zai kai duk waɗannan ba ka zo ka kama gausi wai zai cece ka a ranar alkiyama wallahi ya yaudare ka ya yaudare ka ya cuce ka kada ka kuskura ka yarda da wannan kana da hankalin ka kai ma'ana ba a cire ma hankali ba zaka yarda da irin wannan wannan kasassabar jama'a haka kuma suke fada wa shehunan su fa jama'a haka suke fadi haka suke fadi ba ƙarya ko kaji ake musu ba abinda suke fadi ne muke fadi jama'a dan a shekarun baya lokacin da izala take da'awa ta fara da'awa jama'a suka fara dauko waɗannan abubuwan a cikin jawahirul ma'ani da littafan su ana fadi sai a ce izala ƙarya take yi sai a ce sharri ake musu sai a ce kaza yanzu gashi daga bayan su da kansu sun zo suna fadin kayan su da kansu jama'a ma'ana ba wanda yake ci musu baki ma'ana ya arbakin su ya ci musu albasa su da kansu suke fadi kaje kaji maganar da wani yake cewa ai talakan banza talakan gofi kana ta sallah goshinka na sidewa kamar guyuwar akuya kana ta azumi kana shan yunwar banza kana ta tafiya yawo kana dirkaniya ma'ana kana tiya ka tafi kana ta wato yawo a duniya kana yawon shakatawa wai da sunan aikin hajji yace aikin banza kake aikin gofi talakan banza talakan gofi ka rabu da waɗannan ka zo ka kama gausi ka zo ka kama shehi zai ce ce ka a ranar alƙiyama haka suke fadi jama'a daga bakin su da Hausa ba da Larabci ba balle a ce ai yana da wata fassara ka san haka suke cewa an gance gashi ya fadi a littafi kaza sai su ce ai akwai fassara ku ba ku ganewa ku kaza to da Hausa ake fadi jama'a ko ita ma tana da fassara ne ko tana da fassara jama'a ba ta da wata fassara da ta wuce yadda ka ji ta kana sallah goshinka na sidewa kamar guyuwar akuya kana azumi yunwar banza aikin hajji yawon shakatawa jama'a tana da wata fassara banda wannan dan haka sai suka buga kan mabiyan su akan cewa su rabu da duk wani abu da suke su zo su kama gausi su zo su kama shehi su zo su kama kaza wallahi in ka rabu da waɗannan ka kama gausi kai asara dan ina jin duk falalar gausi bai kai falalar Annabi Muhammad ba akwai sa'ad da Annabi ya taba ce ma wani sahabin shi ka daina sallah ka bini ka daina sallah ka daina azumi akwai sa'ad da Annabi ya faɗi wannan to kai da suke faɗa ma yaushe ne zaka kife kanka a cikin tukunya a yaudare ka wani yace zai cece ka a ranar alƙiyama ba sai kai sallah ba sai kai azumi ba sai kai kaza ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka jama'a wannan ayar tana kore wannan nau'i ne na ceto kamar yadda waccan aya ta baya da muka huto wala khullatun wala shafa'a irin wannan nau'i na ceto take korewa kaga ba tana kore dukkan ceto bane kuma ba tana tabbatar da dukkan ceto bane ma'ana tana kore ceton da alqur'ani da sunna suka kore kuma tana tabbatar da nau'in ceton da alqur'ani da sunna suka tabbatar ba dan komai ba saboda jama'a a cikin al'amarin ceto wasu sun zake wasu sun gaza ɗan ɗariku jama'a hulatu sufiya da waɗanda suke kristoci ne sai suka zake a babin ceto kristoci suka ce Yesu mai tsarki zai zo ya cece su ba haka suke cewa ba shine mai ceton su kaga wannan zakewa ce huluwi ne ɗan ɗariku suka ce waliyan su za su cece su ko ba su yi sallah ba ko ba su yi azumi ba kaga wannan huluwi ne kaga da kristoci da ɗan ɗariku ga su a gefe tara su a gefe kaga sun zake game da tabbatar da ceto ko to sannan a ɗayan gefen kuma mu'tazilawa sai suka yi inkarin ceto gaba ɗaya ƴan kalakatu ƴan qur'aniyyun suka ce san babu wani ceto a ranar kiyama haka sai aka samu khawarij da waɗannan mu'tazilawan sai suka hada kai suka ce babu wani ceto dan haka idan mutun yayi laifi ko musulmi ne bai tuba ba ya mutu ko laifin ba shirka bane to a ranar kiyama ba wanda zai cece shi sai ya shiga wuta kuma in ya shiga wuta zai dawoma a wuta ba zai fita ba kaga mu'tazilawa khawarijawa a gefe sun yi inkarin ceto sannan ɗan ɗariku hulatu sufiya da kristoci su kuma a gefe sai suka tabbatar da duk wani nau'i na ceto mu kuma ahlus sunna sai muka tabbatar da ceton da alqur'ani da sunna suka tabbatar ceton da qur'ani da sunna ya kore mu ma sai muka kore ina fata mun fahimta kaga mu ne tsaka tsakiya kenan jama'a ba mu zake ba kuma ba mu gaza ba fakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi ina fata jama'a mun fahimta dan haka ka kiyaye da kyau duk wata ma aqida ba wai wannan kadai ba ta ahlus sunna to tana da kaidi ba sake take babu kaidi ba ina fata mun fahimta ka kiyaye da kyau a babin aqida lallai duk aqidar da ahlus sunna za su fadi to tana da kaidi ina jin kun ga ajiya ne muka yi bayani game da isbatul mashi'a kaga waɗannan sun tabbatar da mashi'a ga Allah gaba daya suka raba ta da wato gabawa waɗannan kuma suka raba mashi'a ga Allah suka tabbatar da ita gabawa mu kuma sai dubba mu bi su ba gaba daya dan dukkan su fatattu ne jama'a sai a ce Allah yana da mashi'a wacce ta dace da shi bawa ma yana da mashi'a wacce ta dace da bawa amma mashi'ar bawa tabi'atul li mashi'atillah kaga ba mu bi waɗancan ba ba mu bi waɗannan ba mun tsaya tsaka tsakiya ina fata mun fahimta wa fiha zikrul kursi aka a cikin wannan ayar akwai tabbatar da ambaton al-kursi abinda ake nufi da al-kursi shine karagar Allah madaukakin sarki cewa karagar Allah baya lazim ta cewa Allah yana kanta ne a zauna jama'a ya kamata ku kiyaye da wannan dan hatta da ake cewa Allah yana saman al'arshi ba fa ana nufin yana kan al'arshi a zaune kamar yadda jikina yake damfara da wannan kujerar bace ba haka ake nufi ba al'arshi ita ce sama da halittu gaba daya to Allah yana sama da ita ba wai yana kanta a zauna ba ina fata jama'a mun fahimta me yasa ake cewa yana sama da al'arshi ana fadin wannan ne sai dan al'arshi ita ce sama da dukkan halittu gaba daya da haka ba ana nufin yana kan al'arshi a zaune wato zatin shi na damfara da al'arshi ba haka ake nufi ba jama'a ina fata jama'a kun fahimta Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka wannan aya a cikin ta akwai ambaton al-kursi malamai suka fassara daga cikin sahabbai suka ce wa huwa mawdi'ul qadamain al-kursi shine daidai inda Allah madaukakin sarki yake aje digadigan shi haka zaka fassara kada ka ji tsoro ina fata mun fahimta kada ka ji tsoro haka abin yake haka nassi yazo da shi fassara a haka amma kada ka kudirce tashbihi da tamthili ku kiyaye da kyau dan an ce Allah yana da diddige hadisi ne sahihi cikin Bukhari da Muslim suka tabbatar da wannan to amma kada ka kudirce to diddige irin nawa a irin nawa ne a ce irin na Allah wanda ya dace da girman shi kenan ba mu san irin shi ba ko to ɗan bid'a sai su ce to ku ahlus sunna tunda ba ku san shi ba kada a ce diddige a ce wani abu mana sai mu ce a wannan darbun ne minat ta'awili wannan nau'i ne na karkatar da zahirin nasoshi a bisa yadda suke ina fata jama'a mun fahimta dan haka al-kursi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya asalin fassara shine mawdi'ul qadamain wa annahu fil arshi ka halqatin mulqa fi fala idan an gwada girman kursi da al-arshin Allah to kamar zobe ne ai jifa da shi a cikin kungurmin daji ma'ana in girman kursi da al-arshi kenan to kursi Allah ya ce ta mamaye sammai gaba daya da ƙasa to me kake tunani game da al-arshi to me kuma kake tunani ga wanda yake man faukal arshi kaga yafi kowa girma kenan shine Allah madaukakin sarki to sa'an nan jama'a wannan aya kamar yadda kuka ji daga ƙarshe ƙarshe kusa da ƙarshe malamai suka ce thumma wasafa nafsuhu subhanahu fi khitamil ayatil karima bihadhaini alwasfaini aljalilain sai Allah madaukakin sarki ya cika she wannan aya da ambatawa kanshi wasu sifofi manya masu daraja guda biyu sifa ta farko sifa ta al-uluwu inda Allah ya ce wa huwa al-aliyu Allah shine al-aliyu madaukaki sama da kowa wannan sifa jama'a al-aliyu nau'in uluwi jama'a malamai suka ce iri uku ne akwai uluwu zat ko kuma uluwul makan sannan akwai uluwul qadari sannan akwai uluwul kahari waɗannan dukkan su tabbatattu ne ga Allah madaukakin sarki da haka da Allah ya ce wa huwa al-aliyu Allah shine al-aliyu madaukaki sama da kowa dan haka zatin shi uluwuz zat Allah shike sama da kowa tunda ya daidaitu sama da al-arshi dan haka zatin Allah to sama yake da dukkan halittun shi gaba ɗaya saboda me yana sama da al-arshi kaga a cikin wannan akwai tabbatar da kenan Allah madaukakin sarki a sama yake ba a ko ina ba kamar yadda ɗan bid'a suke cewa ina fata jama'a mun fahimta da haka fadin Allah da yake wa huwal aliyul azim yana tabbatar da uluwuz zat zatin Allah sama yake da dukkan halittu dan haka Allah madaukakin sarki a sama yake kada ka ce Allah a ƙasa yake kada ka ce Allah yana ko ina a ce Allah a sama yake ilimin shi yana ko ina ina fata jama'a mun fahimta wannan shine abin da yake daidai akasin wannan jama'a ba aqidar ahlus sunna bane aqida ce ta jahmiya waɗanda suke cewa Allah yana ko ina wannan aqida jama'a batacciyar aqida ce dan aqidar qur'ani aqidar sunna aqidar da annabi ya mutu ya bar sahabban shi akai ita ce Allah a sama yake sai da aka samu jahmiya jahamu dan safwana tirmidhi ya tashi da wannan bakar aqida ba yahudiyar aqida wacce ya gado ta daga yahudawa ya fesa gubarta a cikin musulunci jama'a a wannan lokaci ne aka samu wato waɗanda suka tsayu da cewa wato Allah madaukakin sarki bai da siffofi a ƙarƙashin wannan Allah ba a sama yake ba yana ko ina ne amma da yake jama'a bata bata ce yanzu kusan zaka ji duk inda ake zaka ji malam wane zaka ji su wane duk kusan aqidin su kenan jama'a ɗan dariqu aqidar su kenan ɗan shi'a aqidar su kenan duk wani ɗan dariqa jama'a aqidar shi ita ce Allah na ko ina Allah ba a sama yake ba wannan aqida ce jama'a ta jahmiya bata faru ba a tarihin musulunci jama'a sai bayan wucewar wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kusan shekaru 100 lokacin jahmushi ya kirkiro ta jama'a ka karanta ar-raddu al jahmiya da kuma wato asalin wani littafi da wasu malamai suka tattaro maqalatul jahmi maqalatul jahmi ibnu safwana zaka ga duk waɗannan bayanan da waɗannan tarihin gaba ɗaya a cikin waɗannan littafan guda biyu dan haka jama'a wannan aqida ta cewa Allah na ko ina aqida ce ta bata jama'a Allah yana sama ba za ka ce Allah yana ko ina ba sai dai ilimin shi yana ko ina sukan yi amfani da hankali jama'a kamar yadda zaka ji Dahir Bauchi yana amfani da wannan philosophy nashi irin wannan tunani nashi sai ka je yana cewa to yanzu in ka ce Allah a sama yake to yanzu wa zai kula da ƙasa yanzu anan zamu fahimci ashe asali abin da ya kai su ga kore istiwa'i na Allah madaukakin sarki shine tun farko sai da i'taqadu tashbihan sai da suka kamanta Allah tukuna to sa'annan sai kuma suka yi ta'wili da wannan ne malamai suka ce duk wani mu'awwili to mushabbihi ne wannan ita ce ka'idar dan sun kwatanta Allah yana sama to in kun ce yana sama wa zai kula da ƙasa to in an ce yana ƙasa wa zai kula da sama to in an ce yana yamma wa zai kula da gabas in yana kudu wa zai kula da arewa a ƙarƙashin wannan rudanin da suka kawo wa kansu ba aya ba hadisi da haka sai su ce Allah yana ko ina ba shi sama ba shi ƙasa ba shi gabas ba shi yamma ba shi kudu ba shi arewa kenan sai ka ce babu shi gaba ɗaya kenan abinda suke so su ce kenan ko kuma su ce yana sama yana ƙasa yana nan yana can yana ko ina yana tare da kai yana tare da ni yana tare da yana aljihun wani haka abinda suke nufi kenan jama'a yanzu wannan jama'a ba wulakanci ne ga Allah ba sun kamanta Allah da halitta yanzu idan wannan yana sama ma'ana idan misali a ce director yana sama kaga ba shi a cikin hall yanzu ko in kuma yana hall ba shi a sama to kaga wannan sifa ta halitta kenan yanzu shugaban kasa in yana Abuja ba shi a Kaduna in yana Kaduna ba shi a Abuja ko kuwa dole yana guri daya haka ne ko ba haka bane to wannan irin sifa ta halitta suka dauka sai suka danganta ta ga Allah sai suka ga kai to ai ba zai yiwu ba to a ce yana ko ina mana wannan jama'a aqida ce ta bata jama'a aqida ce ta yan bid'a wajibi ne jama'a ahlus sunna su tashi su karantar da aqida ta ahlus sunna yanzu tafsiri muke yi mun zo ayar aqida yanzu kun ga mun tsaya muna ta waɗannan bayanan jama'a dole ne idan an tashi fassara irin waɗannan ayoyin dole ne sai an fassara su a bisa ka'ida ta da aqida ta ahlus sunna ina fata jama'a mun fahimta dan haka malamai masu karantarwa duk ayar da kuka karanta tana da alaka da aqida eh to sai an karantar da aqida a cikin ayar ina fata an gane dan haka fiqhu ake yi aka ja ayar aqida sai an yi bayanin aqida ina fata an gane duk abin da kake yi ahlus sunna dan aqida ne da aqida aka san ahlus sunna ina fata jama'a mun fahimta kuma wannan aqidar jama'a ita ta kafa wannan da'awar ta salafiyya ku tuna da wata magana da malam Albani yake Allah ya gafarta mishi yace ko jaridar Concord zan karantar da kai sai na tabo aqida a ciki ma'ana ba wai tafsirin alqur'ani ba ko fiqh ko kaza da za a ce ba ruwan tafsiri da aqida ba ruwan fiqh da aqida ba ruwan larabci da aqida wannan muguwar barna ce jama'a musamman a cikin addinin musulunci wannan barna ce mai girma larabci yana da alaka da aqida tafsiri yana da alaka da aqida. Ku tuna da karatun mu na jiya ko shekaran jiya, ba da larabci suka yi ta amfani suna ta'awilin ayoyin alqur'ani ba. Ku karanta wani kankanin littafi da wani malami ya rubuta, Malam Ali Hassan yayi mishi ta kadimi, sunan littafin An-Nubzatul Mufida fi idahi silati bayna al-arabiyyati wal-aqida. An-Nubzatul Mufida fi idahi sila bayna al-arabiyya wal-aqida. Wannan jama'a yana bayyana alaka mai karfi tsakanin larabci da aqida. Dan haka larabci kake koya to akwai aqida a cikin shi. Tafsirin al-Qur'ani kake yi to aji kana bayanin aqidar ahlus sunna. Ina fata da ma mun fahimta. To balle a ce kana karatun fiqhu, ku kalli wani jafa'i da ya faru jama'a. Fiqhu sai aka dauki wato mazhabar Malikiya, sai aka aje aqidar Imam Maliku. Ku auna da kyau jama'a, ku kalla da kyau. A fiqhu sai aka ce an yi riko da mazhabar Malikiya a fiqhu, amma a aqida fa sai aka aje ta Maliku. Aqidar Imam Maliku, aqidar Salafiya, sai aka tafi aka dauko aqidar Ash'ariyya. Jama'a wannan mugun rabon gado ne jama'a. Yaushe za a ce an dauki ka dauki fiqhin mutum amma ka kyale aqidar shi? Idan aqidar mutum ta bace fiqhin shi zai amfani jama'a? Fiqhin shi ba zai amfani ba. To ka dauki aqidin fiqhin Maliku, to ke ka hado da aqidar Maliku. Haka mai risala yayi jama'a, ya kawo aqidar Imam Maliku, aqidar da yake akanta, sannan sai biyo baya da fiqhu a bisa mazhabar Imam Maliku. Ina fata da ma mun fahimta. Amma kace ka dauki aqidar Maliku, fiqhun Maliku, amma aqidar Maliku ka aje ta, wannan jama'a kuskure ne, ba daidai bane jama'a. Zaka je ka ji duk mafi yawancin littafan zore haka suke jama'a, haka suke ga fiqhu na Maliku amma aqida ba ta Maliku ba. Ka karanta wannan dan kankanin littafin Qurtubi. Qurtubi ne, Qurtubi yace jama'a, ba Qurtubi mai tafsiri ba, Qurtubi na fiqhu, ko ba a tunano da littafin bane farkon muqaddimar, ba cewa ilm bi anna awwal al wujubi an ta'rifa ar rabba min al marbubi wa anna lil khalqi ilahan wahidan laysa lahu fi mulkihi mu'anidan yaf'alu fil makhluqi ma yasha'u wa hukmuhu as-sara'u wadh-dharra'u. Sai yace mai jama'a, jalla an at-tashbih wa at-tamthili wa an makanin yastaqirru fihi li'annahu kana wala makanu. Yanzu kana wala makanu ash'ariyanci ne, wannan ba daidai bane, ba aqidar ahlus sunna bane jama'a. Ina fata mun fahimta. A ina ka kawo wannan a cikin fiqhu? Dan haka ba daidai bane jama'a. Allah yana sama da al'arshi. Wannan ayar tana tabbatar da uluwuz zat. Ina fata mun fahimta. Dan haka Allah madaukakin sarki a sama yake jama'a. Kaje ka binciki alqur'ani, kaje ka binciki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, zaka ji waɗannan bayanan dalla dalla. Na iya tuna jama'a wani lokaci da muna karanta littafin al-aqidatu fahawiyya, muka zo daidai wata gaba dake bayyana cewa Allah a sama yake. Bayan mun yi karatu mun tashi washe gari mun dawo zamu ci gaba, sai wani ya rubuto tambaya, wani dan dariqa yace ala gafarta malam, kace Allah a sama yake, to kafin ya halicci saman a ina yake? Kun san yana daga cikin shubhar da suke kawowa. Da na tashi bashi amsa sai nace, to na farko dai ka min sharri, ka min ƙarya, kace nace Allah a sama yake, ni ban ce Allah a sama yake ba, Allah ne yace a sama yake, ba ni nace shi a sama yake ba. Allah ya sa jama'a kun fahimta. Annabi ne yace Allah a sama yake, ba ni nace Allah a sama yake ba, inma na fadi ne da fadin Allah da manzon Allah. Dan haka jama'a, da na tashi sai da na kwararo hujjoji guda 38 tsakanin Al-Qur'ani da Sunna. Sai yayi shiru bai ƙara cewa komai ba jama'a. Ka karanta waɗannan, wato za ku yi mamaki jama'a. Waɗannan mutanen wai su ba Qur'ani da Sunna suke bi bane. Zaka ga abinda Qur'ani yace, ga abinda Sunna tace. Inda musulmi ne na kware da sai su fadi da fadin Al-Qur'ani da Sunna. To amma sai an yi tawili, sai an yi tahrifi, sai an karkatar, sai an yi. Ka karanta hadisin Abu Dawud, hadisin Anas dan Malik, da ke tabbatar da uluwul zat uluwullahi ala arshihi ana sake cewa kanat zainabu tafkharu min bayni nisa'in nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama zainabu ta kasance tana alfahari tsakanin matayen manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam taqulu tana cewa zawwaja kunna ahali kunna iyayenku ne suka aurar da ku wa zawwajanillahu min fawqi sab'i samawatin ni ku Allah ne ya aurar da ni tun daga saman sammai guda bakwai tana ishara zuwa ga fadin Allah da yace falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha aina aka daura auren a fadar Allah a ina sammai bakwai yana nuni akan Allah aina yake jama'a a sama da aka tashi mi iraji da manzon Allah jama'a kasa aka tafi da shi ina aka tafi da shi wannan yana nuni akan Allah aina yake ka tambayi dan dariqa da jahamiyya da aka yi mi iraji da annabi ina aka tafi da shi zai ce maka sama sai ka ce to kaga Allah a sama yake sai ya ce a'a a'a saboda matsayin manzon Allah ne Allah ya ce to su yi ma hada a sama amma ba dan Allah a sama yake ba wallahi haka suke fadi ba kaje bane ba sharri bane haka suke fadi haka suke fadi wai su yi ma hada a can kaji jama'a sai ka ce wani abin nan ka je ka ji baitin wani da yake rera abin da yake abin yana cewa bismillah na fara da sunan rabbana ka taimake mu da taimakon nan naka alhamdulillah mu gode ubangiji na gode Allah godiya na ninka kai ne ka je sama rabbana ya kira ka can mana ishara zuwa ga manzon Allah kenan yace can kai asiri kai da shi ba shakka kaga gaskiya ne wannan amma sai yace ba dan yana can ne a zauna ba rabbana dan daukakan da ya baka ne ya kira ka subhanahu Allahu bashi da gun zama dan kafi kowa ne a can ya kira ka yanzu kaga wannan aqida ce ta ash'ariyya jahamiyya jama'a haka suke cewa wai ba dan Allah yana sama bane a daukakar manzon Allah ne sai Allah ya ce da shi to sa hada a sama amma ba dan yana sama ba wannan jama'a rashin ladabi ne ga Allah to sanan ka tambayi jahami in ya tashi addu'a ya ina yake daga hannun shi sama sama yake daga hannun shi ina zuciyar shi take fuskanta sama jihatul ulu bai taba sauke hannun shi kasa haka yana addu'a ban ka ga ya haka mutum ya haka yana addu'a cewa ai Allah a kasa yake to ka tuhumci hankalin shi eh ka tuhumci hankalin shi ya samu tabuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka fadin Allah madaukakin sarki wa huwal aliyul azim malamai suka ce thumma wasafa nafsuhu subhanahu fi khitamil aya al karima bi hadhaini al wasfain al jalilain al ali wa hadhihi al kalima tadullu ala uluwu dhat وتدل على علو القدر وتدل على علو القهر wannan ayar tana tabbatar da uluwul zat zatin Allah sama yake da kowa sannan ikon Allah karfin Allah sama yake da ikon kowa wa huwal qahiru fawqa ibadihi sannan rinjayen Allah sama yake da na kowa umurnin Allah shike faruwa ba abinda mutane suke so ba sannan sai Allah ya cika shi wannan aya da al-azimu Allah shine al-azim mai girma kamar yadda Allah ya ce al-kabirul muta'al malamai suka ce wa fi hadhihi al-aya wa ma fi ma'naha min al-ahadith as-siha kaga wannan ayar da take dauke da ayoyi wato sifofi da sunayen Allah da hadisan da suka zo a bisa irin wannan ma'ana hadisai ingantattu kamar wancan hadisin da muka karanta cewa Allah yana da diddige an gane malamai suka ce al-ajwadu fiha abinda yafi dacewa gare ka kai musulmi kabi game da wannan irin waɗannan ayoyin suka ce shine tariqatus salafi kabi tafarkin malaman salaf menene tafarkin malaman salaf malamai suka ce shine imraruha kama ja'at ka gudanar da waɗannan ayoyin da hadisan kamar yadda suka zo kada kai taharifi kada kai ta'wili ijra'uha ala zahiriha min ghairi taqyifin wala tashbihin wala tamthilin wala ta'dilin ba tare da ka kamanta ba ba tare da ka kwatanta ba haka ba tare da ka kore ba ko kuma ka murde ma'anar ka baiwa ayar ko hadisin wata fassara daban da ita ayar ko hadisin take dauke da shi dan haka jama'a duk waɗannan siffofi da muka ambata a cikin wannan aya da ma waɗanda bamu ambata ba aqidar mu ta ahlus sunna jama'a ita ce ijra'uha ala zahiriha a gudanar da su a bisa zahirin su a bisa manufar Allah a bisa manufar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabbatar da su muke yi ba tare da kamantawa ba ba tare da kwatantawa ba kuma muna tabbatar wa Allah ba tare da korewa ba ma'ana isbatan bila ta'dilin wa tanzihan bila tashbihin wala tamthilin ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu in kana son karin bayani game da abin da ya shafi wato siffofin Allah madaukakin sarki wace ka'ida ake bi gurin gudanar da su mafi kankantar littafi a aqida kaje ka dauki littafin al-aqidatul wasitiyya wallafar shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani yayi cikakkun bayanai game da waɗannan ka karanta littafin aqidatus salaf sannan ka karanta littafin wato wani littafi na wani malami mai suna al-sheikh muhammad sadiq an-najjar sunan littafin ad-dawabiqus salafiyya fi isbati asma'i wa sifati rabbil bariyya yayi cikakkun bayanai game da ka'idodin da ake bi gurin gudanar da siffofin Allah madaukakin sarki da kuma wato yadda ake gudanar da wato ayatu sifat da yake da ma tafsirin alqur'ani muke yi babu lafi a iya wato asalin ishara zuwa ga wasu tafsirai waɗanda suka kauce wa wannan ka'ida jama'a ta fassara alqur'ani musamman ayoyin aqida wato daga asalin haƙiƙanin su kuma a bisa mazhabin ahlus sunna wal jamaa akwai littafi da in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zan zo mana da shi na wani farfesan malami a wato jami'a ta wato Saudiya jami'atul riyad ya rubuta littafin mujalladi 4 al mufassiruna baina ta'wilus sifat baina ta'wilus sifatir rabbi azza wa jal wa ithbatiha in Allah ya kai mu gobe zan zo mana da wannan littafi zan yi mana ishara zuwa gare shi sa'annan zan yi mana ishara zuwa ga wasu littafai na tafsiri waɗanda suke kan tafarkin malaman salaf game da fassara ayoyin sifat kuma zan yi mana isharar wasu waɗanda suka kauce wa ka'idar malaman farko game da fassara ayatu sifat ina fata mun fahimta lallai ne ya kamata mu yi wannan kuma in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe insha Allah zamu zo da wannan tafsiri musamman an samu wasu waɗanda wato sun zo daga wato sun yi amfani da ka'idodi na ilimin larabci sun kimsa wato asalin bid'o'i a cikin littafan su na tafsiri kuma aka samu wasu ƴan baya malamai ne da ilimi amma ƴan bid'a ne ga ilimi amma kuma ga kin Allah sai suka karfafi bid'o'in da waɗancan suka rubuta a cikin littafan su irin su al-Imam al-Gumari malam Gumari dai da kake ji al-Husaini akwai littafi da ya rubuta bid'u at-tafasir ma'ana bid'o'in da ke cikin tafsirai ya yabi littafin ya kwarzanta littafin yace wannan littafin shi ya fara rubuta littafi akan bid'u at-tafasir a duniya gaba daya a bangon littafin ya yabi littafin yace hadha kitabun masu bi kutubi mislihi jammul fawaid gashi nan yayi tai yana tayyabin littafin shi amma fa a cikin littafin akwai bama bamai jama'a eh akwai bama bamai akwai matsaloli in Allah ya kai mu gobe duka zamu isharar waɗannan insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abubuwan da muka fadi ne daidai ba mu lada abubuwan da muka yi kure Allah ya fi mana Allah ka ji kan mu ka ji kan iyayen mu Allah ka gafarta mana kusakuran mu malam Albani Allah ka gafarta mushi Allah ka daukaki darajojin shi duniya da lahira Allah muna roƙonka ka tabbatar da shi ka bashi kwanciyar wato hankali a cikin kabari Allah ka amintar da shi firgicin alqiyama Allah ka saka shi a aljanna ka nisanta shi daga wuta sannan makarantu da dalibai da iyali da malam ya bari Allah ka yi musu albarka Allah madaukakin sarki ka kiyaye su daga dukkan sharri duk wata fitina da take tinkarar su wanda suka sani da wanda basu sani ba Allah ka kiyaye su duk wani bala'i duk wata fitina da take boye karkashin kasa da ake shiryawa na makirci akan su Allah ka tarwatsa ta Allah ka dargaza ta Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka hada kansu akan gaskiya dan saurara anan jama'a nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.